Mini karatu a can degree na farko bayan na yi degree na biyu a jami'ar Ahmadu Bello na uku a jami'ar Bayero da ke Kano kuma wannan dai lokacin duka ana ci gaba da neman karatu a wajen malamai bayan Allah wanda aka amfana da su da yawa abin da zan iya cewa shine mafi muhimmancin abin da ya faru da ni a rayuwa shine haɗuwa na da shehi na Maulana Sharif Ibrahim Saleh Husaini Allah ya kara masa lafiya ni ɗaya ne daga cikin ƙananan almajiransa Allah ya sa karbe mu a matsayin almajirai din cewa ni ne babban limamin masallacin tarayya na ƙasa ba daidai bane ni dai ɗaya ne daga cikin limaman masallacin babban masallacin tarayya da yake Abuja kuma ina aikin koyarwa a jami'ar Bayero da ke Kano a harshen Larabci ina gana takeice wannan
amma iya cewa kana haɗa biyu da wannan limanci kuma ga
koyarwa
na'am to idan muka je wannan bari mu shiga ainihin maru'in mu gadan-gadan magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce tarihin sa abu ne mai yawa shiri irin wannan ba zai wadatar da mu ba amma ko da aka ce ne wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam
to sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsa wane ne shi ba abu ne wanda zai yi ma iri na ba ba abu ne ma wanda zai yi ma dan adam ba shehin mu Sheikh Ibrahim yana faɗi Muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahihi yabiqu jami'ul kauni an hamli kaunihi babu wanda ya san hakikanin sa in ba Allah da ya halicce sa amma dai in muna neman kaman biography din sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma inda malamai suke cewa alqur'ani inda mutum gwanin zani zai zo da zai yuyu yana so ya rassama surar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ya dauko alqur'ani daga Fatiha Baqara zuwa Nasi to qur'ani shine surar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar inda nana Aisha take fadi kana khuluquhu alqur'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sunansa Muhammad Allah ya kara masa aminci dan Abdullah Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi masa komai da komai Allah ya zaɓi masa wato duk abin da ya ta'allaka da shi to zaɓi ne na musamman na Allah subhanahu wa ta'ala idan muka kalla kallo na gaggawa za ka ga cewa garin da aka aiko shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tsakiyar duniya ne da ijma'i wato nan wajen kamar a ce markaz ne santa ne na duniya gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi wannan garin wanda ya girmama a cikin alqur'ani an gaya mana girman wannan garin inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil'alamin fiya ayatun bayyinat maqamu ibrahima haka da wurare ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni da ya kira mutane zuwa ga wannan wajen wato dama tun annabi Ibrahim alaihi salam kakan annabawa Allah yana gaya mishi wa azdin fi nasi bil hajji ya tu ka rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amik li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am dika dai fa kulu minha wa atimul ba'is al faqir wato wuri ne da Allah ya hayya ashi ya shirya shi domin tarban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma Allah ya zabi wanda zai hayya adin annabi Ibrahim domin annabi Ibrahim yana da wata niza cikin annabawa shi kadai ne annabin da duk wani wanda yake da addini daga sama wato wanda yake da addini daga wajen Allah nake nufi sawa'un ba yahudi ne sawa'un ba nasare ne sawa'un kowani mai addini ne to yana kokari ya ce annabi Ibrahim nashi ne ya yadda da annabi Ibrahim cikin manzanni ba wani manzan da ya sami wannan a wajen dukkan mabuta addini wato kowa na kamar a ce rububin sa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi shine zai hayya a garin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zai zama kakansa ko wa idhar fa ibrahim qawaid min albayt isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sannan zaka ji can masu addinai suna jayayya wannan yana addinin annabi Ibrahim nashi ne wannan yana Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan balakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrike to duka dai Allah ya zaban ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan annabi Ibrahim din ya zama masa kaka kuma wannan annabi Ibrahim din ya shirya garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai rayu ya taso wanda kuma shi kadai ne manzon da Allah subhanahu wa ta'ala duk da wannan girma da Allah ya ba wannan gari garin da dukkan mutane nan suke zuwa dan ibada in an tuna ibada ko kafin musulunci wannan garin ake tunawa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi ba wani manzo da za a aiko a garin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kan ka zo kusa ka kalli iyayensa mahaifin shi sai ka kakansa Abdul Muttalib yana da dada da yawa kowane da yana da suna amma in ka lura cikin ƴaƴan nashi babu Abdullahi banda mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wanda zaka ji sunan shi mai yawan mutuke fuska misali sai wanda za a samu sunan Zaki kamar sayyidina Hamza sai Al-Abbas kaje har Abu Lahab akwai ko kaga sunaye ne mabambanta amma mafi girman sunaye wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairul asma'i Abdullahi wa Abdurrahman ko mafi alkhairin sunaye wanda aka ce ma Abdullahi ko wanda aka ce ma Abdurrahman sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba wa mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ya zama sunansa mafi girman sunaye wannan kafin zuwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zaban masa mahaifiyansa da zama Aminatu Aminatu akwai sunaye da yawa da sunaye marasu dadi marasu kyau a wancan zamanin wani sunan wuta wani sunan wani bawan wani gunki da sauransu amma Allah bai yadda waɗannan irin sunayen sun shigo zirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina maganan hayya'awa na qaddar na Allah subhanahu wataala nashi in ka kalli qabilan shi sai ka ji Suwaibatu in ka kalli hadinan sa sai ka ji Halimatu Halimatu ko mai hakuri kuma As-Sa'diyatu yar kabilan masu sa'ada masu dadin kai masu dacewa kaga watan komai nashi sallallahu alaihi wasallam haka Allah subhanahu wataala ya zaban masa da yake dama shi zababbe ne na Allah subhanahu wataala watan manzo ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a matsayin mutum dan ya zama namuza dan ya zama model na dan adam shi yasa shehu Maulana Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini yayi wani littafi mai girma a cikin kwanakin nan littafin ya fito mai sunan Siratul Rasul Al-Azam a cikin littafin Sheikh yana ba da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai farocin daga tarihin farkon dan adam a halittar Allah domin littafin yana nuna maka ya mutum a tsarin da Allah yake son mutum ya kasance yake wannan mutumin shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine wannan zababben Allah da musulmi har da waɗanda ba musulmi ba masu insafi sun yadda cewa babu wani dan adam wanda ya samu yake da watan sifofi zababbu ko in za a ce wani mutum ne yake ko wani mutum daukaka da nasara a cikin halitta sun yadda cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine tun kafin aiko shi su suke kiran shi amintacce watan waɗanda ba musulmai ba suka yi masa shaida da amana saboda amanansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watan duka dai rayuwarsa zabi ne duka komai a cikin rayuwarsa kamar yadda ku da kanku kun faɗi in za a tsaya ana maganin sira za a wallafa mujalladai ne a cikin wannan babin amma muhimmi ne kwarai nukan da zan so in karasa da ita shine wannan babin na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babi ne mai matukar muhimmanci wanda kuma masu neman ilimi da yawa an manta da shi wato mafi yawa idan ba waɗanda Allah subhanahu wataala ya zaba ko lokacin wasu munasabat lokacin wasu tarurruka ko bukukuwa ko haka wasu munasabat dai wato ba a cika komawa a karanci sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mun shagala mun maida hankali akan karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunnan shi abin da ya karanta abin da ya koyar abin da ya aikata abin da ya yi wannan duka haka ne abin da ya takriri duka muhimmai ne amma abubuwa ne da ba za a iya fahimtan su ba sai an koma an fahimci sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin kana karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wane kaza ko ya aikata kaza to ba za ka gane me yasa ya ce ma wane kaza me ke kewaye da abin da ya ce din nan ko ya aikata ba sai ka koma cikin sirarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama an karanto sira sai ka fahimci domin misali idan mutum kana da mutum biyu dai ka san shi garin ku daya dai baka san shi ba sai aka ce maka wanda ka sani ya faɗi magana kaza wanda baka sani ba ya faɗi magana kaza wanda baka sani ba mujarradin abin da ya faɗan nan kadai zaka gane cikin maganar sa amma wanda ka sani zaka fahimci me ya kawo ya faɗi kaza zaka fahimci mulabasa din da ke tattare musala ka lallai karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zamu ƙara muhimmanta shi inda muke muhimmanta sunnar manzon Allah to zai ƙara taimakon mu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajen fahimtan addinin mu cikakken fahimta
na'am Allahu a'lam ya rintarsa ta kasance ko kuma bayyanarsa
sallallahu
ya al'amarin yake
to bayyanan sa Allah subhanahu wataala ya aiko shi kamar yadda ka sani hadisi yana nan farko a cikin Sahihul Bukhari na hadisin nana Aisha Allah ya kara mata yarda wanda take cewa farkon abin da Allah subhanahu wataala ya fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi daga wahayi shine mafarki na gaskiya wato san awwalu ma budi abi annabi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi arru'ya sadiqa fa kana la yara shay'an illa ja'a ka falaki as-subh ba asbaha ya'ti hirafa yatakhannasu wa huwa ta'budu al-layali dhawati al-adad haka watan ya zama yana farkon abin da ya fara shine mafarki watan yayi wata shida duk abin da ya gani sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai wannan abin yazo yanda ya fada sallallahu alaihi wa sallam yanda ya gani shi to wannan lokacin sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya rika tafiya kogon Hira yana ibada kamar yadda dai duk kowa ya sani a wannan lokacin yana zuwa yana dawowa janna na Khadija Allah ya kara mata yarda tana tazwidin shi da abin da yake bukata na guzuri har lokacin da mala'ika Jibril ya zo masa da wahayi wanda farkon abin da aka fara zuwa masa da shi shine kamar yadda ka sani Iqra watan bayan duk abubuwan da suka faru na dom da sauransu wanda suna nuni zuwa ga mashakka da ake samu wajen neman ilimi to wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wa al'umma da shi bayan komawansa Allah subhanahu wataala bayan lokaci masa umurni da gargadi ga makusantan shi wannan cewa ya fara gargadi wa anzir ashiratakal aqrabi ya fara gargadi ga mutanansa wanda suke kusa da shi yana da watan bayan saukan ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir zuwa karshe to yana nuni zuwa ga cewa watan ashira din nan suna da muhimmanci wajen isar da sako a fara isar musu da sako ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya isar musu da sako amma abin bakin ciki daga cikin su sai yaro karami wanda lokacin bai kai hulba shi kadai ya karbi sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine sayyidina Ali sannan kuma dai daga baya saura mutane suka shiga bi suka ci gaba da bin bayan sayyidina Ali cikin karban wannan sakon wanda yake dama kamar yanda ka sani abu ne mai wahala la mutane sun dade akan wani abu ne shirka da bata da sauransu rana daya a zo musu da abin da yake na tauhidi ne kira zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi musu wahalan karba amma dai a haka Allah subhanahu wataala ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai fa shekara 13 a wannan gari yana na Makka yana kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ba su sami a sami karkuwa ba duka waɗanda suka karbi musulunci a wannan lokacin ba su wuce mutane za su zauna a cikin daki guda ba to amma dai a haka bayan nan kamar yanda ka sani akai jira zuwa Madina wanda kuma bayan lokaci Allah subhanahu wataala ya yada addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa ba su koma zuwa ga Allah ba sai da ya zama duk duniyar da aka sani a wancan lokacin to musulunci ya je 2/3 duniya gaba daya ko a ce ya mamaye ya shige ya karabe 2/3 duniya cikin shekara 20 ko 30 ko kasa da haka sai da addinin musulunci ya zama 2/3 duniya gaba daya sun shiga cikin sa ko addinin musulunci ya kai wajen
masu kallo da kuma sauraro kar da sha'afa muna tattaunawa ne da Professor Ibrahim Makari cikin wannan shiri wanda ke zo muku kai tsaye daga wannan tasha ta BRTV a nan Maiduguri akrama kallawo ya yarintarsa ta kasance shine qari
sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun a cikin yarintansa watan bai taba shiga cikin sifa ba bai taba shiga cikin wani abu wanda yake na zubar da mutunci ko zubar da girma ba ya kasance tun yarintansa watan mai amana ne an masa shaida da amana sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka sani su kansu mutanen Makka sun shaide shi da amana ta fuskan tarbiyya kuma Allah subhanahu wataala shi ya tawallin tarbiyyansa sallallahu alaihi wa sallam saboda kamar yadda muka zaka gani sayyidina rasulullahi kauli mafi rinjaye mahaifinsa ya rasu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bai ma zo duniya ba watan domin ya riga ya yi wajibin da Allah subhanahu wataala ya zaba masa yi shikenan bayan sa mahaifiyarsa ta zo ta rasu yana kauli mafi rinjaye bai wuce shekara 4 ba bayan sa kakansa Abdul Muttalib ya karbi kafalansa shi ma ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karamin shekaru kasar shekara 10 sallallahu alaihi wa sallam to daga nan kuma baffansa Abu Talib ya karbi kafalansa wanda shi ya tsawon rayuwa har ya kai shekaru watan kamar shekara ko 10 cikin bayan zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam duka dai wannan abin da yake nuna mana sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya taso cikin riayan Allah subhanahu wataala ya taso mai amana mai gaskiya su kansu mutane Makka tun a lokacin suna masa shaida da gaskiya kuma ya kasance mai kokarin tashi ya nema wa kansa dan haka tun karantar shekarunsa sallallahu alaihi wasallam yana sana'a yana fita da kansa ya je ya kiwon dabbobi don samun abin da za a ginu da rayuwa akai kuma in kamar inda kowa ya sani ita kanta wacce ta zama iyalin sa ta farko na Khadija farkon abin da ya hada ta da shi alaka ce ta kasuwanci wanda ya fita mata zuwa Sham saboda ya kula mata da dukiyanta ganin amanan sa da gaskiyan sa ita da kanta ta nemi ya zama auratayya ya shiga tsakanin su
na'am kai maganar mutum ne mai neman na kansa kokari ya kuma zamantakewar sa take da al'umma musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba a wancan zamani
wato sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zamantakewar sa da musulmi da waɗanda ba musulmi ba kila in ka so ka ce hadda dabbobi da itatuwa da duwatsu zamantakewa ce wadda take jassada fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul anbiya wama asrannaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala bai aiko shi ba sai rahma ga talikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahma ne ga halitta ta kowace fuska rahma ce rahma ne watan ina fada wa ƴan uwa zamu iya kallon wannan rahmar ta zamantakewan shi sallallahu alaihi wa sallama da musulmai da waɗanda ba musulmai ba ta fuskoki da dama in ka kalle shi watan kafin hijransa ka tuna hadisin nana Aisha wanda yake hadisi muttafaq alaihi wanda take tambayin sai rasulullah shin ka taba gamuwa da wani rana wanda yake mai wahala gare ka fiye da ranan Uhud yace kwarai yace ban gamu da rana mai wahala gare ni ba irin lailatul aqaba wanda nace daif wajen dan uwa mazumuntana su abdu yali domin isar musu da addinin musulunci bayan dogon kissa kamar yadda ka sani suka ki karban addinin musuluncin suka yi abubuwan da suka yi na tozarci da izgilanci sannan suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jifa da batanci har ya zo wani waje da ake kira Qarnu Fa'alif sallallahu alaihi wa sallama a wannan wajen Allah ya aiko masa mala'ika Jibrilu da mala'ikan duwatsu yace in ka yi izini dan haka Allah ne ya aiko ni zuwa gare ka in kai izini in daga garuruwan nan a rufe su a daga duwatsun da ke tsakanin garuruwan nan a make garuruwan su zama babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wata magana yace a abinda nake fata shine Allah subhanahu wataala ya fitar daga cikin tsatson su wanda zai bauta wa Allah subhanahu wataala ba zai hada shi da wani a cikin bauta ba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata mai rahama mai tausayi da dukkan halittan Allah idan har manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama jin kansa da yana shafan haddua su da itatuwa da dabbobi to koko a ce ya sunnatar wa halitta jin kai har ga duwa su da itatuwa da dabbobi to ina ga dan adam mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka sani dutsen Uhud dutse ne wanda yake a musulunci shi kadai ne dutse wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya yaba a cikin tarihi mutane da yawa ba su taba su mai da hankali don mene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi dutsen Uhud da yabo alali ga su Badru ga su su garu Hira din nan ga su garu Thawr ga su dutsen Arafa ga duwatsu nan da yawa a cikin musulunci amma ba wani dutse da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musamman yake yabonsa dalili dutsen Uhud shi kadai ne dutsen da wata hadisa wani abu ba na san rai ba wanda rai ke so ba ya faru da al'ummar musulmi a wajen dutsen watan a wajen dutsen ne aka je aka yi yaki wanda a zahirin yakin har hazima rashin nasara ya samu da musulmi a dalilin haka sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan kar ya bar wannan tunanin a zukatan al'ummar musulmi su rika jin haushin dutsen Uhud dutse ne fa amma ana kare kada a rika jin ambatan shi da ana fusata ana ambatan shi ana damuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa shaida yace Uhudun jabalun yuhibbuna dutsen Uhud nan dutse ne yana son mu mu ma muna son shi shikenan tun daga nan sai dutsen Uhud ya koma bawan Allah masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka manta da wancan ga in ka kalli hadisin jut'un nakhla manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khutuba yake yana cikin khutuba jut'un nakhla ku tuttura dabino ya fara kukan damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar khutuba yana khutuba ya bar khutuba ya sauko yazo yana lallashin kututturan dabino da
kalli kimmar rahma a cikin wannan dukkan dabino ne amma ana shuuri da damuwan sa ya an ji kukan sa wanda duk wanda yake masallaci ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko wanda kamar inda ko da yaushe nake fada wa ɗan uwa ba mu'jizar da ke ciki babbar mu'jiza ce ta sallallahu alaihi wasallam amma abinda muke bukata mu maida hankali mu kalla fiye da wannan shine rahamar sa sallallahu alaihi wasallam dake cikin hadisi a ce ana cikin khutba azbar khutba a sauko ana lallashin kututturan dabino ana bashi hakuri har sai ya daina damuwa sannan a koma a cigaba da khutba ga al'umma musulmi to duka wannan za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dabba ma yana fadi idan zaka yanka dabbanka ka kyautata yanka kisa zaka yanka dabba za ya karar da shi a rasar masa da rayuwa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zabahtum fa asbihu dhibha wa idza qataltum fa ahsinul qitla inna Allah kataba al ihsana ala kulli shay fa idza zabaha adukum falyurih falyuhidda shafra shafatahu wa yurih dhabihatahu ko wata rana yazo ya ga wani yana wasa wuka ya kama abin yankawa yace wannan zaka kashe shi su biyu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim ko riwayar jabir ya ga wani jaki jaki fa jaki sallallahu alaihi wasallam ya ga jaki an masa lalas a fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man wasamahu la'anallahu man wasamahu wane ne yaje yi masa wannan abin yi masa wannan lalas din ya sa mishi wuta a jiki Allah ya la'anci wani riwaya kuma na Ibnu Abbas yana amma ana fala asu yace ni kan bazan yi ba bi ambaci la'ana ba amma dai yana nuna mana har jaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallon shi ya ga me akai masa a jikin sa balle dan adam balle mutum dan haka wanda ya fara sunnanta girmama dan adam watan da mutunci da girma na mutum dan adam a matsayin sa na dan adam to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shar'anta zamantakewa ta nagarta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ga mana hadisi ingantacce idan kana zaune watan bai ce wanda ya kashe musulmi mu'mini babu shakka in ba Allah ya yafe mishi ba wannan jaza'uhu jahannama khalidan fiha amma bai ce ba zai iya jin kanshin aljanna daga cikin jahannama amma wanda ya kashe abokin zama wanda ba musulmi ba wanda ake zauna tare da shi to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanshin aljanna ma yace ba zai iya ji ba daga inda yake ko man katala bi miyan fi dimmatihi aw muahidan fi udatihi lam yajid rihal jannati wa inna riha la yujadu min masirati 40 ama yace wanda ya kashe zulmi ko mudimmi wanda yake karkashin wata ribatan musulmai wanda ake yake karkashin su ko ko muahid wanda yake karkashin ahadin su akai alƙawarin zaman lafiya ana zaune zaman lafiya da shi to wanda wata wanda dai ba musulmi ba kenan to duk mutumin da yaje ya cutar da shi ya kashe shi to ko kanshin aljanna ma ba zai ci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da yayi a garin Madina daga isansa Madina shine ya rubuta wani pact da ya shahara da sunan wasiqatul Madina watan takaddar zaman lafiya na garin Madina wanda a ciki abin da yake fadi shine wannan takaddan shine abin da Muhammad ya kira kansa da sunan sa sallallahu alaihi wa sallama da muhajirun da ansar ausu da khazraj da yahudawan garin Madina banu qainuqa da banu nadir da sauran mutanen garin Madina wanda ba yahudawan ba kenan da sauran su yace to gaba dayan su al'umma daya ne hannu daya ne akan wanin su duk wanda ya yaki daya daga cikin wadannan kaman ya yaki sauran ne sun yi alƙawari su zo su rayu su zauna a matsayin su na al'umma daya jama'a daya su karfafi junan su wannan farkon shigan shigarin Madina mutane suna cewa suna bambanta zamanin zaman Madina da zaman Makka wanda ba su fahimta ba amma idan muka kalla wannan a zaman Madina ne kuma lokacin da addinin musulunci take kafa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shirya turaku na farko na ginin hukuma ta musulunci ya sanya wannan wasiqatul Madina ta zama part ta farko wanda aka fara shimfidawa a zamantakewan garin Madina sannan kuma idan ka kula zaka samu malamai da yawa suna cewa abin da yasa aka fito Makka da yawa mutane ba su tambaya to wai yaya an zo an yi sulhul Hudaybiya bayan nan kuma an zo bayan shekara biyu an je kuma an yi fito Makka to me ya faru bayan sulhul Hudaybiya to abin da ya faru a mafi yawan fadin malamai shine mutanen Makka akwai wasu hulafa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce hulafa sune waɗanda ba musulmai ba amma ana alƙawarin zaman lafiya da su ana zaune lafiya da su to mutanen makka sai suka je suka kai hari wurin waɗannan hulafa din wanda ba musulmi ba suka je don su cutar da su dalilin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso don ya taimaki waɗannan hulafa din nasa wanda shine a ƙarshe ya kai zuwa ga fatu makka wannan duka yana nuna mana watan yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin mu'amalansa da har wanda ba musulmi ba wata mun faro daga ƙasa in har kyautatawansa ya shafi dabbobi da duwatsu da itatuwa da sauransu ya shafi to kake kake tunani dan adam a matsayin sa na dan adam ko
na'am haka ne to ya kuma zamantakewar sa da iyali wani darasi za mu dauka mu a yanzu
to sallallahu alaihi wa alihi wasallam watan zamantakewarsa da iyali ya faɗa mana hadisin ingantacce khairukum khairukum li alihi wa ana khairukum li ahli watan mafi alkhairin ku shine mafi alkhairin ku ga iyalinsa ni kuma ni ne mafi alkhairin ku ga iyalina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi zama a watan mai batanci ko mai sukht ko mai kyara ga iyalinsa ba ya zama mai kyautatawa ne kuma abinda zai kara baka mamaki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rayu a shekarunsa da bambancin shekaru da wasu daga cikin iyalinsa amma haka yake saukowa zuwa ga mustawan bukatunsu yana tausayawa bukatunsu yana shuuri da shuurinsu wannan abu ne mai wahala ga manyan mutane duk mutumin da Allah ya kaddara mashi ya zama babba watan wani azim mai daukaka mai matsayi a cikin al'umma zaka samu bai iya ya saukar da kanshi yayi feeling yayi shuuri da irin matsalan mutumin da yake kasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai feeling ne mai damuwa ne da matsalan wanda suke kasa shi yasa na Aisha Allah ya kara mata yarda zaka akwai bambancin wajen shekara 50 tsakaninta da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko 40 da wani abu amma duk da haka sallallahu alaihi wa alihi wasallama zaka ga yana zuwa in ana wasa yana kare ta dan ta samu ta kalla wasan mutanen Habasha a masallaci idan ranan Idi ko wani abu zaka ji jawari suna zuwa wajenta suna mata wasa da waƙe-waƙe da sauransu don a ɗebe mata kewa a mustawanta sallallahu alaihi wasallama wani lokaci zaka ji kamar yanda yake hadisi muttafaq alaihi yana salla sallallahu alaihi wasallama ita tana kwance sallallahu alaihi wasallama baina yadayhi in zai yi sujada ya daga ta yi sujada sallallahu alaihi wasallama in ya tashi daga sujada ya mayar da ita ta ci gaba da baccinta saboda rahaman shi da tausayin sa ga iyali sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan na'am
ba ka gare a yanzu maza sa iya cewa sun zama bayi gabatar idan za su yi wannan misali
to ai wannan shine kuskure shi alaƙan zamantakewa ba alaƙa ce da aka gina ta akan gasa ko akan in kwaci haƙƙi naka kwaci haƙƙin ka ba alaƙa ce da aka gina ta akan mawadda alaƙa ce da aka gina ta akan tausayi da soyayya da kyautatawa so haka idan har abu ya gino akan tausayi da soyayya da kyautatawa maganan cewan ni haƙƙina ne wannan haƙƙina ne duka bai taso ba wannan yana daga cikin kuskuren da barin karantarwan addinin musulunci barin karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne da daukan wasu abubuwa daban ya haifar da har irin wannan tunanin ma ya shigo wa mutane
na'am masu kallo da kuma sauraro zamu bude layin waya nan da dan lokaci amma kafin ma mu bude tambaya da muka samu anan tana nuni shin kuna maulidi ko kuma ana maulidi na tunawa da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsayin wannan yake kuma menene wannan maulidi ya kunsa
na'am wacce idan aka ce maulid abin da yake nufi shine murna da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da ma'ana biyu ko ismu makan ko ismu zaman amma dai tunda yanzu muna magana ba lokaci da ba a tsaya a tsawaita ba wato yana nufin murna da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ni a gani na matsala ce mai sauki dukkan musulmai suna maulidi dukkan al'umma musulmi suna maulidi domin abinda maulidi yake nufi cikin sauki shine idan ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kai murna ko ka bar murnan a zuciyanka ko ka faɗe shi da baki ko ka aikata shi da gaɓoɓinka babu wani musulmi wanda za a ce ga ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya murna da wannan ranar ko yana bakin ciki in dai musulmi ne ba zai bakin ciki da ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mujarradin murnan shine to wajen wasu kuma sun wuce zuwa daga bari a zuciya kawai zuwa aikatawa kamar yadda ka sani wanda an fara shi zamanin al-malikul muzaffar wanda malaman wannan zamanin suka yi ijtihadi suka ce abu ne mai kyau kamar al-imam abu shama daga cikin abin sha'awa shine shi abu shama ya wallafa littafi ne akan fada da bid'o'i sai ya kawo maulidi yace to amma banda irin wannan littafin sharabi al-ba'ith ala inkaril bid'i wal hawadith ala kulli halin maulidi ya kunshi karanta al-qur'ani karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karanta yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ciyar da mabukata idan aka shigar da wani abu wanda baya da kyau a cikin wannan to wannan abin shine baya da kyau sai ai kokari a fitar da shi kuma malamai tun asali a tarihi suna ta fada da duk wani abu wanda baya da kyau a shigar da shi cikin ayyukan alkhairi amma dai waɗannan su ne abin da ake nufi da maulidi
na'am na'am kamar yadda kai maganar bid'a wasu na ganin bai dace ba ma a yi shi ai bid'a ce
to wato wannan matsala ce mai sauki ita addishi addinin musulunci hujjoji abinda ake ce ma hujja addini kala biyu akwai abinda shari'a ce share nassi ne yace ayi ko a bari akwai wanda abinda nassi kai tsaye bai zo yace ayi ko a bari ba abinda nassi yace ayi ko a bari irin waɗannan idan suka zama qat'iyatu thubuti ne qat'iyatu dilalati ne watan gayanan sun tabbata a qur'ani da yana a cikin Qur'ani ko sun tabbata a sunna to wannan babu sabani tsakanin malaman musulunci a cikin shi ko koyi kuma sannan ya zama ma'anan shi karara ne babu wani abu wanda zai sa a ce a wannan ma'anan kila yana nufin kaza ne wani ya ce a kila yana nufin kaza ne to anan babu sabani inda sabani na malamai yake zuwa shine lokacin da nassi karara bai ce ayi abu ko a bar abu ba in aka ce nassi karara anan misali in ka ce ai ga nassi ya ce kullu bid'atin dalala za a ji malamai duka sun san wannan ba nassi ne karar akan maganan maulidi ba nassi ne akan hana abubuwan da suke fararru to kuma sannan shin wannan kullu din tana nufin komi da komai ne bid'an nan tana nufin bid'a na lugha ne ko bid'a na shari'a ne wannan duka malamai za su shiga su yi ta bayani a ciki shin abinda annabi sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi ta shiga cikin wannan ko bata shiga ba duk malamai za su yi ta bayani a takaice dai wannan matsalan maulidin da masu jayayya da halattawa da masu cewa haramun da masu cewa za a yi su muntuna gaba ɗaya cewa matsala ce ta ijtihadi idan aka ce matsalan ijtihadi shine matsalan da babu nassi karara da yace a yi ko nassi karara da yace a bari malamai ne za su ce wannan abin za a yi shi saboda zai iya shiga nassi kaza inda Allah ya ce kaza wa kullanna qussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak sai wasu malamai su ce to nan za a iya samun masa hujja da aka yawmun wulidtu fihi sai wasu malamai su ce to nan za a iya samun masa hujja kaga malamai ne suke kokarin ilhaqin sa da wani abu koko wasu malamai su ce a'a ba za a samu masa hujja ba saboda kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar a ganin su to duka dai sunan abin da suke yi ijtihadi suna kokari ga matsala ta samu ana ijtihadi ko a hada shi da abu mai kyau ko a hada shi da abu mara kyau to akwai ka'ida ana ce ma akwai fanni na alqawaidul fiqhiyya to akwai shahararriyar ka'ida take cewa la inkara fi masailil ijtihad watan babu inkari a matsaloli na ijtihadi idan abu ya zama na ijtihadi ne ba nassi ne yace yi wannan abin shi da kansa ko nassi yace bar wannan abin shi da kansa to babu maganar inkari ga mai aikatawa in kaga ya aikata ba za ka zo ka ce dan me yayi kai fada da shi saboda ya zama ijtihadi shi kuma kaida ijtihadi kamar yadda ka sani man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid dan haka ba a ma wanda ya aikata abu wanda na ijtihadi ba inkari a ce dan me yayi wannan ijma'i ne na malamai ba wani malami a musulunci da yace a akwai inkari a masailul ijtihad dan me ne domin ai ijtihadi ba nassi ne karara ya ambaci wannan abin da sunan shi yace shi za a yi ba to tunda ijtihadi ne kuma kamar yadda muka faɗi ijtihadin malamai kala kala ne ya danganta ijtihadin nan na fahimtar nassi ne lokaci nassin ma zai zo amma nassin za a yi sabani wajen fahimta kamar dai misali ka dauki layi sallan nan a dukum illa fi bani quraiza kaga ai nan ga nassi amma sai sahabbai suka yi sabani wajen fahimtar nassi shin ana fadaitar da su su sauri su isa bani quraiza ne ko ko a'a ana nufin karsi sallah har sai sun je bani quraiza kowa sai ya fahimta to anan kaga ikhtilaf ne wajen tafsirin nassi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo in muka kalla bai ce ma kowa yayi laifi ba cikin su sai kyale su akan don mene domin suna ijtihadi ne wajen fassara nassin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka kaida take in dai aka ce to inda ke da nassi kenan wani lokaci kuma ba nassi shine za a yi kiyasi sai a ce to wannan matsalan tayi kama da matsala kaza bari mu hada ta akwai wani abu da ake ce ma takhrijul manati da tahqiqul manati da tankihul manati to za a yi kokari sai a ga to ina suka hadu da wata matsala ta addini sai a ce to a hada ta da wancan matsalan sun zama ta ya zama irin ta kenan wani kuma zai ce a'a ba su hadu ba za a yi takhrijul manat anan wurin akwai abin da ya raba su to ka shi ma ya ijtihadi ya ce ba su rauba to babu inkari cewa la inkara fi masail al ikhtilaf ijma'i wajen duk malamin sun yadda in dai matsala ne ijtihadi ne to ba a mamuci inkari akai to ina ganin tunda mun yadda cewa matsalan maulidi matsalan ijtihadi ne tunda dai ba wani nassi da yazo yace ayi maulidi da lafazin maulidi ko nassi da yazo yace kar ayi maulidi da lafazin maulidi to shikenan ya zama matsalan ijtihadi kowa sai a bar shi akan abin da yake kai
na'am amatu kallo da kuma sauraro muna da tattaunawa ne da Professor Ibrahim Ahmad Makari kuma a yanzu mun bude layin waya za ku iya bugowa domin ku yi tambaya ko kuma ku bada gudunmuwarku idan har layin namu ba a samu matsala ba kuma ina kyautata zaton za a hasko muku waɗannan lambobi a akwatunan talabijin ɗinku domin ku bugo na'am akramakallahu idan muka juya wani bangare ko kuma menene kenan kiranka musamman ga jama'a kan wannan kafin ma mu ci gaba
akan wani matsalan
wannan magana ta maulidi
so kirana ga jama'a akan matsalan maulidi shine al'umma musulmi ya kamata mu wuce kushur wato mu wuce kananan abubuwa zuwa muhimman abubuwa wanda ke kusantan al'umma musulmi bai kamata na bai kamata al'umma musulmi mu dinga ci gaba da shagala da masahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka kalla zamu ga irin yanda muke mu'amala da masaloli yanzu ba haka su suke mu'amala da masaloli ba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna kutsawa zuwa ga nufin abubuwa ne su aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni da aikata alkhairi suna sha'awan dukkan aikin alkhairi suna kwadaitarwa akan shi ba su sabani ba su bari sabani ya rarraba su akan kananan abubuwa matsalan yin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutukan ba a kauce daga abin da Allah ya umurni da shi ba na alkhairi na ilmantar da ilimi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
barka dai a rage sautin talabijin ko radio
muna malam barka da zuwa
na'am a rage sautin talabijin ko radio
na'am a rage muna malam barka da zuwa
to na'am a gurguje muna jinka
na'am to muna so malam ya saki kara mana bayani ne akan lamarin maulidi mutane suna damu akan cewa duk abin da dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba suna cewa wai bid'a ne bid'a ne to muna so su gane cewa akwai bid'an ma kala kala da tsoro su dinga muna so a kara mana bayani akai sosai idan an yi ta bayani akai sosai akan cewa wai annabi bai ba da tsoro su
to ba
haka muna neman malam yana bai mana bayani Allah ya kara malam lafiya Allah ya doka ga biyan tibi
amin mun gode mun gode na'am na'am
alhamdulillah to idan za mu koma kan tambayan dan uwa wannan wanda yazo kan wannan matsala ce
bari mu har hada na'am assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam a dan daga murya ayya yayi assalamu alaikum
assalamu alaikum salam
barka dai da wa muke magana
ana magana da Muhammad ne
to malam Muhammad gudunmuwarka
to gudunmuwana mutane yanwa suna cewa maulidi ba kyau mu kuma mun ga maulidi kan a wajen mu yana da kyau Allah dan fata kada yan uwa kuma su fahimta su gane
to ba laifi mun gode malam Muhammad
da amin ya rabi Allah ya ba mu nasara
amin 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 Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Barka da wa muke magana?
Magana Saminu Muhammad daga Shawari.
To Malam Saminu, muna jinka.
Yawa tambaya na akan masu wanda suke tattalin jinsu mu akan maulidin nan.
Na'am.
To yanzu suka tambaye mu wani hujja za mu ba
su. To ba laifi, malam zai baka amsa.
Yawa to shi ne
tambaya. Na'am. Bari mu dan tattara a kira wannan lokaci. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Wala Abdullahi Usman.
To Mala Abdullahi Usman, muna jinka.
Da ma abin da ya sa na buga na farko ina farmarwa ba da zuwan mala.
Na'am.
To mala a takaice akan maulidi, na san cewa maulidi especially a kasarmu ta Borno a gwamnati ya kai shekara kusan 1000 kuma ta Borno tana muna maulidi a nan. A wajen mu muna kiranta babban sallah.
Na'am.
Sai kuma bisa ga karamin bincike kuma da sanin mu muka gano cewa yawanci malaman duniya misali sakarin jiya ina duba wani takarda.
Na'am.
A duniyar nan kasashen musulmi population namu ya wuce 70% kasashe 56 a cikin 56 din nan kasashe 52 gaba daya suna declare maulidi. Sai na zo na gano cewa shi maulidi daga tushe mai yawancin musulmi duniya kamar yadda malam ya faɗa suna yi. Sai na zo na gano cewa shin menene ya sa mutane ko kuma malamai waɗansu ko cikin fahimta ko rashin fahimta ko wani ra'ayi me ya sa suka nuna cewa lalle abin da yake faruwa duniyar nan da yawa yake faruwa wanda ya kamata su nuna gyara a kai. Misali akwai mashayin giya, akwai masu laifi kaza, akwai masu duwatsu, akwai masu laifi yawa. Amma sai ka ga malami ba su damu da bayanin wannan ba, sai a ce mutum ya yi salatul fatihi, sai a ce mutum ya yi maulidi, sai a ce mutum ya yi biye da malami, shi ne ya zama abin magana. Wannan abin ya ɗaura mana kai. Saboda haka Allah ba ta fi mana, mana suka gyara mana abu ɗaya. Shi harkar addini kamar da ya kama da manzo Allah ba abin wasa ba ne. Ko makano na ba cewa manzon Allah soyayya da manzon da ya zama farashi a gare mu. Saboda haka yin maulidi da muka yi kamar da kama da ɗaya na Al-Qur'ani ne muke karantawa. Ana faɗa mu'jiza na manzon Allah a cikin wannan kuma yana samu sake son manzon Allah. Sai na lura cewa cikin shekara 2000 da wani abu da manzon Allah ya faru an ba malami irin masu son manzon Allah ba da sanayya da soyayya da muke yi a manzon Allah kamar yadda muna ji shi jiya ya rasu na da bai tabbata a cikin mu ba.
A gurgurde
ka malam da Allah ka taimaka mana ka jaddada mana cikin hadisi da sahabi da wanda suke yi wa manzon Allah maulidi ko tajibar tajibin da wanda suka yi ka bayyana saboda masu fahimta su gano cewa yin maulidi din yana nan cikin abubuwa masu kyau a cikin addini. Surutu na mai kyau da mara kyau da tunda ana maganar manzon Allah ne sai mun gan cewa ba abin wasa da ba abin da ya kai manzon Allah.
Na'am, mun gode malamin mu ya
gode. Koko maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ko za a cire kan?
Na'am.
Na farko yayi tambaya akan maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Wasu suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba dan haka wannan hujja ne. To addinin musulunci akwai abubuwa guda biyu. Akwai abin da ake cewa at-tarku, akwai abin da ake cewa as-sunnatut tarkiyya. Idan aka ce at-tarku shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yi shi ba kwata-kwata. To shi wannan a shari'a ba ya hukunci, yana samun hukunci ne gwargwadon abin da ya jibintu da shi. Sai malamai nan ne ake ijtihadi sai aga da me za a hada shi. Akwai as-sunnatut tarkiyya. In aka ce as-sunnatut tarkiyya shine misali abinda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fara sai ya bari, ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana yi sai ya daina, ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani dalili da zai sa yayi abin ya faru amma ya ki. To wannan sunna ce ta bari kaman cire tufafin harir rashin sashi kaman rashin cin naman damo anan amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da yasa ya bari saboda haka ba haramun bane ta tambaye shi a haramun ko yace la ghayra anni la ajidu bi abdikum fa ajiduni a afu an fahimce ni to wannan as-sunnatu tarkiyya din shine shari'a hukuncin shari'a take kai cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai yin ba bai ya nuna maka wujuban ne karkai to sai ka kiyin shi wujuban idan ya nuna sunnatan ne karkai sai ka kiyin shi in ya nuna mubahan ne akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yin ba a wani lokaci amma ko malamai sun ce sai an yi an fahimce ni kamar misali sugunawa ai bawali wani lokaci ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mujammal mutafaqun alayhi ko ata su ba ta qaumin fa bala qa'iman amma duk malamai sun ce makruhi ne bawali a sai mun fahimta saboda san awwala wancan hadisin sun ce akwai dalilai to amma bana so in shiga cikin waɗannan tafasil din ina dai so kawai in bari misali cewa akwai banci tsakanin at-tarku abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba da kuma as-sunnatu tarkiyya shine al-dimashqi yake fadin baitukansa ko at-tarku laysa bi hujjatin fi dinina la yaqtadi man'an wala ijaba faman intaza hadaran bi tarki nabiyyina wa ra'a hukman sadiqan wa sawaba qad dalla an nahjil a'immati kulliha bal akhta al-hukma sahiha wa khaba yanzu misali kawai kan sai ka ce manzo Allah bai je hajji a jirgi ba dan haka ba za a je hajji a jirgi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi amfani da microphone wajen kiran sallah ba loudspeaker dan haka ba za a amfani da loudspeaker manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shimfida shimfidu carpet a masallaci ba dan haka ba za a shimfida carpet a masallaci ba ina fata an fahimta kaga wannan ba magana bane to amma akwai maganar ibtida'i shin dalilin yi ya faru ba a yi ba ko dalilin yi bai faru ba a yi ba shi ma wannan matsala ne mai faɗi ala kulli halin akwai bambanci tsakanin manzon Allah bai yi ba da kuma ya sunnata barin abu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata bari shine ake cewa wajibi ne a bari ko sunna gurbadan dai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata hanawa din wanda ya tambaya akan menene hujjar masu yin maulidi ni da shi in zamu tsaya ina cewa kaza hujja ne wani na cewa kaza ba hujja bane zamu ba lokaci abinda ya kamata a nan wajen shine sai ka koma ka ce to malamai mujtahidai wanda duniya ta yadda sun kai su ijtihadi irin su shi al-imam Abu Shama irin su Ibn al-Hajj irin su al-imam Sayyuti irin su Zakariya al-Ansari irin su Ibn Hajar al-Asqalani waɗannan irin malaman da duniya ta yadda sun isa shi ijtihadi to su sun ga hujja a wani nassi misali shi Ibn Hajar al-Asqalani ya ce hadisin zaka yawmun wulidtu fihi hujja ne na yin maulidi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murna ranar litini to kaga in har mujtahidi ya ce abu kaza hujja ne da su kuma na ce la inkara fi masalil ijtihadi sai ka ce to tunda shi ya gani in ka ce a ba hujja bane za a ce to ai kai idan ka bai kai ka ga abin da mujtahidi irin Ibn Hajar ya gani ba bai kai ka gano abin da mujtahidi irin Ibn Hajar ya gano a cikin nassi ba saboda haka shi ya iya gano hujjan kai baka gano hujjan ba shi kuma al-muthbitu muqaddamun ala an-nafi wanda ya iya gano hujja ya tabbatar da shi yana gaba da wanda bai gano hujja ba dan haka hujjan maulidi a ganin wanda suka yadda ai maulidi ko suke cewa ai maulidi su ne irin waɗannan nusus ɗin da kowane malami kamar kullun naqsu alayka min anba'ir rusuli da wani yake ganin cewa wannan shine hujja da dai sauransu akwai tambaya na ƙarshe amma ga alama lokaci ya zo kuma tambaya ne mai muhimmanci kwarai kuma ina fatan a bini bashin sa shine me yasa ake shagala da irin waɗannan matsalolin maulidi salati kala kaza ba za a yi ba ga abubuwan da addini ya hana wanda ya kamata mu zo mu yake su waɗansu suna nan suna shan miyagun ƙwayoyi wasu suna nan suna aikata alfasha da laifuffuka da yawa wanda wato ina nufin a yaƙi laifuffukan a hana al'umma a kira daga hana mutane daga waɗannan abubuwan amma an shagala zuwa ga kyawawan ayyukan alkhairi wanda aƙalla da wasu mujtahidai a musulunci irin Ibn Taymiyya wanda ka Ibn Taymiyya kuwa wanda da yawa daga masu ganin babu kyau din a karantarwansa suke bi to amma shi da kansa ya ce wannan maulidin ya danganta da niyyan mai yi idan niyyansa girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da nuna farin ciki da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan maulidin za a karbe shi ya halatta wannan kuma kaga ya gine ne da wani asali mai karfi al'amalu bin niyya ko innamal a'malu bin niyya
babu lokaci ta bare da ka faɗa a ƙarshe menene saƙonka ga jama'a
to idan ina da sako ga jama'a a watan haihuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba zai wuce mu koma zuwa ga sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ƙara karanta ta karantawa ta basira karantawa ta kokarin nemo abin da zamu aiki da shi mu koyi da shi daga rayuwar manzon Allah sallallahu sallama na kasancewar shi rahma ga halitta na kasancewar shi mai zamantakewa mai kyautata zamantakewa mai kyautata ishra ga iyalinsa mai san mutane da alkhairi na wadannan inna ma bu ittul utammima makarimul akhlaqi din mu je mu nemo wannan makarimul akhlaqi na manzon Allah sallallahu sallama wanda babu shakka idan muka rike su muka rungume su to za su fitar da duniya daga cikin kangin da ake ciki kuma abin kunya irin tuhuman da ake wa addinin musulunci ko ake wa musulmi da abubuwan da sun yi hannun riga da ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu kakkabe kura akan wannan abubuwan duniya za ta fahimci menene musulunci kuma ta hanyar ayyukan mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
na'am masu kallo da kuma sauraro saboda da kurewar lokaci ya zama tilas mu dasa aya anan da fatan an saurari bayanai daga malam da kunwa na basira kuma an fa'idantu matuka da abin da yayi mana bayani akai a madadin waɗanda suka taimaka kamar yadda na faɗa tun farko mun tattauna ko kuma zamu tattauna ne da Professor Ibrahim Ahmed Makari gashi cikin kwatsalla na famin kawo ga ƙarshe Professor Ibrahim Ahmed Makari yana ɗaya daga cikin manyan limamai na masallacin ƙasa da ke birnin tarayya Abuja kuma malami a Jami'ar Bayero ta Kano Professor mun gode da ka samu sarari na zuwa wannan zaure aka yi wannan tattaunawa da kai
ni godiya Allah ya saka da alheri
amin